yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata, kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
To jama'a assalamu alaikum, ni ce taku Hawwa Abdulkarim yau Faniya. Zan gabatar muku da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin namu zai fara da tattaunawa da malama Jamila Dawood, fitacciyar malamar tafsiri a nan Accra. Sannan mu tattauna da malaman makarantu akan kalubale da suke fuskanta. Sai mu saurari wakan Prof Dean. Daga nan mu shiga bangaren kwalama da shawarar da likitar abinci zai ba mu na yau. Mu kawo karshen shirin da tasirin da Alhaji Ali yayi a rayuwar matasa.
Gabatar bin da kanki ke cewa to sunana Jamila Dawood, ni haifaffiyan kasar Ghana ce. Na Ghana aka haife ni, Ghana na girma, Ghana na yi karatu, sannan na yi karatu na je Dubai na karasa karatun shari'a, da na komo nan na zo she na zagaya na je na yi karatun boko, kuma na yi masters cikin public relations PR kenan.
Mu fara inda kika fara wannan tafsiri, inda kika fara da'awa?
To a takaice, kasancewa ta almajira karama, kin san tafsiri ba karamin aiki bane. Akwai mutane da yawa suna gudun tafsiri. She yasa da nazo daga jami'a, she wani dan uwana yayana ne tare cikin shekaru guda muka yi karatu, yana Saudiya lokacin, nima ina Dubai, ina Imarati ina karatu. To da na taho she ce min, to shi da yake attajiri ne, yasa da yazo gaskiya bai samu lokaci, yana amfani da lokutan hutu shi da yake da'awa. She ce shi da yake bai samu lokaci yayi tafsiri haka. Ni tun da na samu lokaci da yana ganin da zo masallaci mu, family house mu, gidan baban mu, nzo akwai masallaci wurin, nzo in ta tafsiri. To da na fara da wurin na Soma, gidan sofin, gidan baban mu ne, mahaifina. To da yake ni bazabar mace, da yaren zabarmanci nake yin daga wurin. To muna nan shekara mai zuwa she na taho nan Al-Firdaus, wannan masallacin ina karantarwa.
To kasance wankin mace, kuma na san zabar ma mafi yawanci ba a yadda mata ma su yi wani abu ko fita karatu haka. Mafi yawancin da muka sani da sai ga yariya in dai ba zamar mani sai ana mata aure da sauri, amma ke kike kin sa har kin fita har kin karatu har kin zo ga cikin tafsiri.
To na ce abinda Allah ya kaddara maka zaka yi shi zaka aikata, saboda kasancewa ta ba zabar ma ni ban taba musu ko yi ja da aure da wuri. Don aure da wuri in muka duba muka yi la'akari ma a addinin sunna ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ƴaƴan shi da wuri. To amma wasu mazan ne ba su fahimci lamarin da kyau ba, da sun aure ki da wuri islamiya ma ba za su bar ki je ba balle boko. To shi ke sa wasu yaran matan she kaga she tana ganin she ta kare karatu sannan ta yi aure. Wallahi akwai malumma da yawa cikin Najeriya da a hannayen su matan su kai karatu. Wasu matan su na da masters, wasu matan su lecturers ne, wasu matan su na zuwa kan TV suna karantarwa. Kenan karatu da aure ba ki shiyoyin juna bane. Amma ni na so in yi aure da sauri. To amma kasancewa na bangaren da na fito she naga kaman in na sake na yi aure da wuri, to ni da karatu fushi kenan pom 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 kenan dama aure ba dole bane in dai kana iya ka kame kanka she na masa na ce she na kare karatu saboda tsoro nike yi in je in auren wani hannun wanda zan je in shiga ya hana ni karatu wasu na cewa malama in kika yadda kuka yi alƙawari nace alƙawari sabawan shi nawa ne wani yayi magana ya ce bar dai ta shiga hannuna bayan an yi auren ya san ta koma hannun shi wani na iya saya ma ya ce eh in ba ta iya ta wuce mana don ya riga ya aure ta
kin cimma burin ki iyayen da kike son ki samu karatu
to wallahi alhamdulillah karatu dai iyayen da kake so yana da wuya kasa saboda yanzu haka degree nike da ci a shari'a kuma in akwai rai da lafiya in so samu ne in ga na yi PhD a shari'a ina da masters a public relations in na samu in so samu ne in ga kaina na yi PhD in ga kaina ma na zama professor bangaren mata a cikin shari'a bisa abinda nike so in ce ma mutane karatu da aure ba kishiyoyin juna bane kuma ina kira zuwa ga maza su yi hakuri talabul ilm faridatan ala kulli musba fidda mata wurin neman ilimi ba ina da kyau mace ta koyi girki ta koyi kaza ta koyi aikin gida amma wa ba wannan ke hana ta ta nemi ilimi ba annabi ya karantar da mata kuma ya umurci da a karantar da mata saboda in mace ta yi karatu al'umma duka sun yi karatu
akan maudu'in kalubale da ake huskanta wajen koyar da dalibai a makarantu mun gayyato malama Amina Nuhu daga makarantar Rahmaniya Islamic School tare da Kanitat Said daga makarantar Hudai Ladies Islamic School zamu fara tattaunawa da malama Amina Nuhu malama assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to bari mu fara da kalubale wan karantarwar almajirai yanzu zamanin gai wani abu kuke fuskanta
ba wasa bane she ka sa hidima wani nanan wani yaran ma sayilin kana abinda kake fadi ba shi suke saulara ba she kai kaman kana yi kai ma baka son ka sa duka ciki balle umman wani yazo ce ka duke diyan shi she sa kuwa dai ake tayi she sa wani bi sayilin sai ce kun gani in ba ku yi shirin ba abinda na kawo ba zan ba ku ba she ki gan guri ya yi shiru she mu ci gaba da karatu zuwa gaba she ki gan ta da murya she sa zuwa anjuma sai ce ana gaya muku wai in ba ku bari ba haka muke sannu har mu kai mu karatu mu gama lafiya
malama Kanita me zaki fadi game da wannan kalubale da ake fuskanta a makaranta
to gaskiya ne kalubalen da muke fuskanta game da koyarwa ga yara wallahi ina fito ga mostly ina fito ga iyaye don abin da yasa nace haka nan kaman ni bangaren da nake koyarwa ina koyarwa ma yara amma waranda dai suke da wayo kaman from JHS SS University amma wani sai bin wani yaro na iya eje makaranta mamma bata san makarantar da yaro ke zuwa ba bata san ya an kai yaro ya shiga makaranta ba yaro nan dai maybe ya ga abokin shi ko abiyan tana zuwa makaranta she ita kuma makarantar yayi mata kyau she ita kuma tayi mai ta fara zuwa she sa ina bari zuwa makarantar yaro ma me shi bai zuwa shi yanda ya kamace kuma lokacin da yafi je makaranta bai zuwa shi kuma yaro kuma in yana koyar ana koyar ma yaro abu yaro na need a encouraging shi cikin wana yaro yazo ya koyo wuri mu to yaje je gida wa zai tanye shi ko wa dai gaya mai kamar yi kaza ko abin da aka gwada maka ga yafi ka yi shi akan ga
wani hanya ya kamata abi a magance musulmi
okay kamar yanda kika fadin ga gaskiya dai kamar wurin da ni nike gwada abu dai na taba zauna dai nayi tunani kan wannan kuma yafi a magance wannan matsalan kuma ya za ya magance she na bari aka yi mai aka kira iyaye parents dai aka yi magana da su to kuma da su ka zo yanda muka gani zuwan su da maganganun da suke fadi wannan kana gan kaman to iyaye na even though what they are telling us now ba mu sani ba whether is true or not amma still kana gan kaman still iyayen nan nana don da su ka zo kana gan kaman iyayen ma na surun yaran suna gudun zuciya yaran don me shi bai son yayi wani bale ran ya diyan shi yayi mai ya bata that's the problem she sa ni na gan kaman the problem itself major problem na ina fito ga iyaye kuma
to ya kike ganin za sa mu mafita
da wurin mu ne kamata mafita ya fito don ba mu saki ma malamai kawai nauyi gwargwadon namu kun kawo su kuna ku ne yaran ku kuka fi su she kuka kawo su wai mu koyar da su gwargwadon namu dai mu ma mu su ma suka komo gida she ku duba da kuka te ya an kai me farure a ba ruwanku dan kan kun sake mu mu kaya mu ma da kanmu kana mu da kanmu muka azan da kanmu mu da kanmu ba mun sauke mun kare ba ya kamata ku ma ku tanye mu iyayen suka taimaka she ki ga abin ya ci gaba ke so ni baba nana shi ya je ta ce fita tun da safe na ya tafi kenan dare ke kawo shi kamin da dare zo yara su yi kwana me aka yi me aka yi ko oho shi ya tashi da yaji
shi yana ganin nashi kawai ne ya aje kudin abinci ya bada kudin makaranta
haka ne ya kare bai tashi da safe me da ku ce wani bi ma ka mi ya wuce ma bai ganin ya idon yara wani bi koran lahadi lalladi kuma ya karkace ya sa fulla ya sa gwada ya fi shadda da shi wurin aure bai ga yara ba balle musu nasiya balle tambe su da kuka je makaranta me haka fadi sai abu dai yayi kyau dai tun da safe yake farawa
to ƴaƴan da kike karantarwa fa wani gudunmuwa kike bayarwa don kima ki samu yanda kike so karantarwar ki ya miki sauki
gaskiya dai banda wani taimakon da iyakacin dai da ni ma iyakacin nawa ika wa ka abin nan ikiman da nike da shi da gurgurdon da ni ma nike da shi shi nike taimakan su da shi
malama kanita kina gani iyaye ya kamata aje yaro amma yi magana doki karatu da muhimmanci zai maka kaza kina ganin wannan ne masalan ko kuma dai akwai wani abu daban
okay gaskiya dai masalan da ke nan na farko shine mutum kafin ka kai yaro makaranta ina ga niyyar da zaka doki sannan ya shafe yaro na farko kenan kamar iyayen mu haka niyyar da suke kai yara makaranta na farko ba niyya mai kyau ba niyyar da suke kai yaro makaranta shine mai kai musulmi ne yafi kai karatu to wannan niyya ke tare da su shi yasa ina bari ko yaron nan ma yazo ya kai wani lokacin da ake fadi mai kamar kai kaza ko yafi kai kaza me shi nan bai dokan abin nan serious kuma iyaye mu so dewa sun sake makaranta basu ba makaranta lokaci
to islamiyya
yes basu ba islamiyya lokaci dewa shi yasa lokacin da kake bashi nan wannan ilimi lokacin ilimin nan nawa zaka same shi kin gane mini don yau akan ga in ka tambaye manyan maluma yanda aka yi suka yi karatu even though 2 days ne suka yi karatu da shi kamar Saturday and Sunday to Saturday and Sunday nan ba zauna wannan Saturday and Sunday nan kawai ba cikin weekdays an je makarantayya to wannan amfani suka samu don lokacin da zaka ba abu wannan lokacin nan da ka ba abin nan aka nuno da ka sami abin nan
sai na fahimce ki mun nan gane musamman ba a bawa islamiyya muhimmanci kamar yanda ake ba boko muhimmanci haka yaran kuma ba su daukan islamiyyan da muhimmanci yanda suka ga dama haka suke yi to kina ganin wannan matsalar yaran da kansu ba su da laifi
to yaran ba su da laifi wurin nan yaran ba su da laifi don me ba gwada musu ba abinda ba gwada maka ba ya da kai ka sani ba yanda da kai amma in dai an gaya maka kake yin ne wannan dan ce kamar laifin nan na me ina akan ka kin gane
yanzu mu saurari wakan Nuruddin bin Sa'id mai lakabi Prof Din wakan sa mai suna manzon Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah 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 sunkan da nake manzon Allah binkan da nake dan Allah ne sunkan da nake dan Abdullah binkan da nake ay rahmane Allah ce Allah Allah ki Allah Allah ki Allah Allah ki Allah Dana tashi da safe dana azuwa dare turan yawar gobe only you deserve to be praised the truth he say the prophet has shown the way kullun ni godiya nake That's why Prof has to say Allah Ji Allah Allah Ji Allah Allah Ji Allah Allah Ji Allah Binkan da nake manzon Allah Binkan da nake dan Allah ne ke ay rahmane muhammadu rasulullahi inna kaudan kabibullahi mano dilai who follow you no go cry muhammadu rasulullahi inna kaudan kabibullahi mano dilai who follow you no go cry ay allah yace
sallu ala nabi in ka butuce rayuwa fa no go be you idan na fulan dare kokari kai raka bi bayan istighfar kai salatu da nake manzon Allah bin kallan nake dan Allah ne sun kallan nake manzon Allah bin kallan nake dan Allah ne sun kallan nake dan Allah ne bin kallan nake ay rahmane
yanzu kuma mu shiga madafa
wayo Allah tuwo
kalma yau me zaki dafa mana
yau dai wani abinci ne da yake da marmari an sa abincin gada iyaye na zabar mawa da gawo and yau ya zama abincin da kowa ke ci Ghana so dewa ana kira wanga abinci gari foto but Ghana na da yanda suke nasu with stew one ba you stew ingredient machine ka samu ganyen lettuce ka wanke shi da kyau
wanda muka fi sani da salada
farko ka zuba ka wanke ka in ka ciccire ka wanke ka cire kasan ciki duka kai sabon ruwa na vinegar ka zuba vinegar ka wanke kai na uku ka sa na gishiri haka nake wanke ganye na saboda ka cire dauda da germs da ya build up ka kare ka samu albasa da tomatoes three vegetables inga ganyen saladin ka albasa da tomatoes to bayan ka wanke duka yanda na gwadanta ka yanka albasan kanana kamar yanda muke yanka albasa mu steam nama haka zaka yanka shi ka yanka kuma tomatoes din nan haka na ka yanka ganyen ka kanana kanana ka kare ka set shi ka samu mai in kana da man da ka soye kifi don abincin gana da dadi da soyayyen kifi shi sa ka iya ka so bayan ka soye kifi ka reserve mai na ka aje ka samu mutane na use powdered pepper but ni na fi so shi da fresh pepper saboda yana bad of flavor abincin
kwa sosai kire kan kinika
kanika abinci is all about building flavors shi san kanika in ke jantan kwa haka ki kanika shi cikin ethanol gadin ga muna ce mai asanka
ki dibi ke shi blend
blend na ya kamata ki need kina need ruwa shi dan kina da processor ba ki need ki sa mai ruwa
an fi son anika shi ba ruwa
kuma kar dai yayi dai kanika ma bai nuku da kyau ba isa processor kana da shi ka use ko dai ka use
asanka ko kai ka use turmi
da tabariya in ka kwashe ka aje ka samu magin ka kanana magi cube da ya ko biyu ka samu gishiri she yaji don ina yi da yajin da nake yaji mu da yanda muka sani basin shi ne gujiya
asalin yaji daga gujiya
garin ka samu dawanka da kobi mun tun yi mun aje ki samu gari basin
gari ko
gade da muke kara sikiri da gujiya that's the best option isa ga garin ki ki doki ruwa ki yayyafa she ruwan ya bar garin ya taushi kada yayi taushi kwarai inda zuba ne ki jika gari kika jika ki kawo gishiri kadan ki kawo tankwan ki da kika jajjaga ki zuba she ki kawo mai
shi wannan man da aka soye kifi da shi
saboda flavor shi na she ki kawo mai ki kuma ki kawo yajin ki ki zuba ki dai mix yayi
hada shi sosai
hada yanda kike so in ki sa magi kika ga magi guda ki sa dai adadin wanda ke kike so ki ci don ke da ki ci abinki mai ki ba mai kuma ya shiga ciki kika kare ki kawo vegetables in ki
wannan kayan sarari da kika gefe
ki mix ki kare abinci ne da yake da marmari kuma ga dadi shikenan in kina da soyayyen kifi ki ci da shi in nama ne abinda kike da shi in ma shi kawai ne ya ishe ki abinci
kaka ta wallahi a sha tuwo
nan doctor mu zo kan masu diabetes kuma fa su kuma wannan azumin ya rasu da kansu.
To diabetes muna da shiri, muna da type 1 diabetes, muna da gestational diabetes, su masu ciki kenan. In tana da ciki gangan jikin ta yana sakewa. Isa wannan nan bayan haihuwa yana iya bace. Sai muna da type 2 diabetes wanda turawa ke ce lifestyle diabetes, wannan rayuwan kan da kai shi ya kama wannan. Amma type 1 nan shi childhood onset diabetes ne. Wannan yawan cinnan yara suke samu wannan type 1. Wannan type 1 shi ake ma kake ma kanka allura sannan ka ci abinci insulin kenan. To wannan diabetes in general zuwa ga azumin mu saboda diabetes dai lifestyle ke kawowa. Irin da ka san kin ga kuma muka shiga cikin azumi. Abinci ne muke ci da yawa kuma yana sai kan mai. Isa duk wanda ke da diabetes cikin azumin ga ka kiyaye nama.
Ko dume diabetes.
Dume diabetes.
Ya ci nama wata 11. Shi wanda na Ramadan gare ya hakuri ya kiyaye nama.
Ki kiyaye. Kun kana da diabetes duk abincin da akwai mai duka ka kiyaye. Kin ka ci abincin da akwai mai zamana kaman mai kube ko coconut oil ko sunflower oil ko mai alade. Kuma ana farin mai mai kyau fa shine alade. Amma yau ba alade, amma yau ba mu samu. Amma shine mai mai kyau. Kaka ci kwai, kaka ci bread, kaka sha milk, kuma kaka ci puffin rice, shinkafa mai kamshi, kaka ci. Kuma kaka ci tuwo surfe, saboda tuwo surfe kin ga masara ne. Kuma masara na akwai glucose. Glucose ne shine glucose in simple form ne mun ce sugar. Sugar nan idan in ka ci abin da ba fiber cikin, immediately da ka ci nan sugar nan yana rise ne. Kuma yin rise haka nan nan yin produce system ka hantan ka yi tace karfin nan ya jawo wannan glucose nan yanzu saboda ba fiber cikin nan saboda fiber ne ina play role as kuma foam ko cushion da yake control the movement of the glucose yasa in ba fiber haka nan ne shi glucose nan yazo bai samu abin da zai control shi ce ga kuma yana shiga cikin jinin nan
da sauri
yasa in yana shiga da sauri shi ga kuma sugar level yana mai
yana
tashi yana kuma in yazo gudan baki kamar a ce kaman dabino a ce akwai zaki ko sai za an ce mai sugar diabetes bai kamata ya ci mai zaki kaman mai diabetes zaga ya ci dabino kowane fruit yana da nashi mai glycemic index isa dabino glycemic index ko sugar shi bai fi 70 ba ya ci dabino amma duk mai diabetes bai yi ci pineapple bai yi ci watermelon bai yi ci saboda wannan nan glycemic index su kaman pineapple haka glycemic index 78 isa mai diabetes bai yi ci pineapple watermelon haka ga shi 72 mai diabetes bai yi ci amma mai diabetes bai yi ci more than 4 ayaban nan bai kamata ya ci more than 4 ba ya yi ci 2-3 is okay kuma zai ci luka
ko shi ne zai ci ya samu kanshi sauki
now kuma mai diabetes da kaman yanda muka faɗi farko kuma ya yi ci high fiber food abincin da akwai fiber cikin
kaman fruit
ya yi ci akwai ayaban nan banana ya yi ci mango
ya sha mango
ya yi popo
gwanda
ya yi ci gwanda kinga wani ga fruit duka is good for the system
wato kai mai diabetes abincin ka cikin azumin ga shine wato ayaba banana kenan da mango
gwanda
kakkata wallahi a sha tuwo
yanzu kuma mu kawo karshen shirin da jin tasirin da Alhaji Ali mai yaki da shan miyagun kwayoyi da kare haƙƙin matasa yayi a rayuwar matasan
kar a sha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan to kar a sha kwaya kan a sha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya
tasiri dai zan ce akwai shi a lot don saboda ko da na kafa wanga kungiya na Community Concerns and Care Foundation ina shiga makarantar iyayenmu mata muna musu muna counseling su muna educating su game da shaye-shaye miyagun kwayoyi da yanda ya kamata suna halaka da kanninmu da diyansu to daga nan she ina gaya musu in ma akwai yaran da aka ga alamun sun fara dan karkata a rayuwa cikin yaddan Allah a kira mu muna da skills da muke fira da yara mu yi mu bar hankalin su ya dawo yanda ya kamata iyaye kuma su ci amfanin su to tun sanda naje na fara wannan magana wurin iyayenmu makarantar iyayenmu mata yanzu haka da nake miki magana akalla yara kaman 7 wanda albarkacin wannan organization Allah ya taimaka mu samu mun daidaita su yanzu haka na 8 na kaina yanzu haka ma wanda jiya mahaifiyan shi ta zo jiya nace musu yau zamu hadu da ita bangaren taimakawa da karatu wannan bangare ne da shi ma wani zaman kanshi yake yi na daban kin gane ko amma akwai wanda muke yi ma yaran mu da Allah ya sa suka bar yanayin miyagun shaye-shayen ga ya zamu yi mu taimaka musu da wani abin da za su iya su yi kada ra'ayin komawa cikin abin ya zo musu to wannan haka yanzu muna da yara kaman guda 3 wanda mun investigate sun nuna mana abin da suke so su yanzu haka muna aiki kai me zamu ba su ko adadin kuɗi da zamu taimaka musu mu kare kuma mu monitor abin da zamu bar su yi yanzu haka kai muke cikin ciki kaman yanzu misali muna kai kaya prison service
kyauta
ba a sayar musu
kowanne lokaci kuna kaiwa shekara
ba an cewa shekara saboda yanzu ne farkon ma zuwa saboda yanzu muka fara yin wannan amma mun sa rai in Allah ya yarda zamu mai da shi abin kowanne shekara da ikon Allah amma na farko ke ga
to mai sa kuka zabi prison
mun zabi prison ne dan ganin cewa ɗan wayen mu dake wurin musulmai shin azumin ga ya suke yin shi kuma gashi azumi ya fusa shi sai an ka duba lokacin da zamu je mu kai abin lokaci ne da kusan za a shiga azumi shi sai akwai wani abu kaman buta suga sikiri madara tea leaf mai shinkafa ba kayan wasa ba muna ganin cewa ya kamata su ma su ji dadi su ji wani abu tare da su cewa ba manta da su
ba tasiri a rayuwar al'umma fa
tasiri a rayuwar al'umma da zan ce kamar yanda nake acting president na Arewa community Ghana gaba daya duk wani dan Arewa da mazamuni Ghana nan inda ka tambaye shi wane ne shamaki ko al'ajali zai ga ya maka yawan Allah nan ba irin taimakon da bai yi muna don duk yanda al'amari ya taso sai an nemo ni akwai yaro guda ya taba kama shi dan Najeriya na waje je ya passport na Ghana kulle shi aka yi ina nan waya ya zo na tashi na je Allah ya taimake ni na fito da shi ina nan wani ya ce mina alajali wallahi passport nake so dan Najeriya ya zan yi na kama hannukan kai ka har Najeriya ambaji abinda zai wata 1 da sati 2 ni na je da kai an dade kwana 3 an yi maka ko kwana 4 banda haka nan cikin al'umma zamantakewan mu yan Najeriya mu dake zuwa nan ga Ghana suka zo alajali wallahi abu kaza muke so kaza register muke so ya zamu yi amfanin dewa ban yankaranto duka
kai wani tasiri al'umma su kai a rayuwa
tasiri kan akwai shi wani abu kaman Alhaji Iliyasu Chief Jihad sarkin yakin matasa na nan ga Ghana a Shama tama yake da zama ana ce mishi Alhaji Iliyasu duk wani abin da zan yi duka in dai yana da labari bai kasa a gwiwa sai ya tabbatar da ya za yi a yi wannan abin wallahi sai ya yi musamman kaman Nigerian ambassador da muke tare da shi yanzu acting ambassador in zan yi program duka in dai ya san ya make sure an yi abin da because shi suna ga kaman abin da nake yi na it makes sense why not ba za yi mi za sa hannu ba ko wani da ake ce mishi Horabi Samuel yana taimakawa ya yi impact sosai wurin sha'anin advice shawarwari yanda za yi abin ga ya tabbata wani abu kaman deputy director na Mr. Fred shi ma ya taka rawan gani in dai da document game da duk wani al'amari na tafiyan da nake yi duka wallahi baya wasa da wanda yake secretary na kuma Muhammadu Awal shi kuma in dai na ce abu kaza te kai ko ba kudi annuna da kudi shi da yanda zai duka sai ya tabbatar ya tafi
to na muka kawo karshen shirin sai kuma wani sabon mako ni ce taku Hawa Abdulkarim Young Pania
A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Yau ta tantance za su